Saroniyata kingani Lelam Baba
Mr. Bangi
Nanada
Sandana Ganki Era Mama Kina Kabar Geni Nana Sandana Ganki Era Mama Kina Kabar Geni Nana Nana Baby, so me was the way to Banagasa. Baby, so me was the way to Banagasa. Hunt up in the Yata, Erevara, Kariki, Mini Gani Gani, Maso Yata, Erevara. Kanki bana wani gani ke kadai nake kauna a rayuwata ke kadai nake kauna a zuciyata baby baby kingani
kingani
sweet sweet kingani
kingani
sandana ganki yar mama Kina kabar geni nana Sandana ganki era mama Kina kabar geni nana nana Baby so me wasa Sarauniya dan kina canzawa kaman hawainiya ne na kira ki mai kimiya dan kina haske kaman zinariya na samu kamar ki dole ne in ji dadi sweet baby kamar ki da kyau ga hali mace so sexy nake so baby baby make you go down low mace so sexy nake so Where you dance, Coco?
Sandana ganki era mama.
Kina tabar geni.